بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا دائما وابدا ان الله سبحانه وتعالى لا يساكي حدامو a wannan safiya safiyar lahadi da yake nan ko ga watan jumada al-ula a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine biyu ga watan uku a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma darussan da muke dauka na rayuwarsa daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan mako da ya gabata, maganar da malamin ke bamu labari akan damuwar da musulmi suka samu da kuma har wato sakamakon sulhun Hudaybiya, da yadda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mafarkin da yayi cewa za a zo Makka, za a yi umara, da kuma wato za a yi tawafi, a yi sa'ayi, amma da aka zo tare da sahabbai da al'umma baki ɗaya na musulmi, sai mutanen Makka suka ce ba su yadda ba, har aka dai tattauna aka yi sulhu a nan Hudaybiya. To wannan abu ya sa damuwa a zukatan musulmi, har Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu tambayoyi wanda a kansu ne muka tsaya ko mako da ya gabata. Ai mun gama su ko? Thumma talaqa Umar, nan ne za mu tashi. Yau wato bayan balifin maimaito daga farkon sai da saboda abin ya tafi daidai. Inda yake cewa kanat hatani dhahiratani matharar raibi wa shukuki wal wasawis wa dhunun wa sarat masha'irul muslimina li ajlihima jarihatan bihaythu ghalaba al hamm wal huzn ala al tafkir fi awaqib bunud al sulh wa la'alla a'zamahum huznan kana Umar ibn al Khattab radiyallahu anhu faqad jaa'a ila an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qala an Umar radiyallahu ta'ala an bayan an yi wannan sulhu shine yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alasna ala haqqin wa hum ala batil. Isa ya rasulullah, yanzu ni a yadda nake ganin wannan lamari ba mu ne akan gaskiya bane, su kuma waɗannan mutanen Quraisha wannan akan bata. Qala bala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne mana, mu ne akan gaskiya su ne akan bata. Qala Umar ya sake cewa alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar, yanzu idan wasu suka mutu a cikin mu ba aljanna za su ba, su kuma wanda suka mutu a cikin su ba wuta za su ba. Qala bala, shi ma ya sake ce masa eh haka ne mana. Qala sai ce fa fima nu'ta ad-daniyata fi dinina, to ya za a ba mu kaskanci a addinin mu, ma'ana su ba mu kaskanci mu karba waɗannan mutane a ce sai yadda suke so za mu yi. Wa narji'u wa lamma yahkumi Allahu bainana wa bainahu, kuma mu koma alhali ko Allah bai gama hukunci tsakanin mu da su ba, ba a tantance wane ne ya fi wani ba ƙarfi. Qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ibn al-Khattab, ya kai Umar dan Khattab, inni rasulullah, ce ni fa manzon Allah ne, wa lastu asih, kuma wallahi ni bazan saba masa, bazan saba wa Allah ba, wa huwa nasiri wa lan yudayyani abada, kuma shine mai taimako na, ba kuma zai tozartar da ni ba har abada. Daga tunda nace maka ga abin da za a yi, to shi za a yi abin nan da za a yi, kuma wanda nace a yi yanzu ba zai jawo kaskanci ba, laga musulunci ba zai kuma wato to kawo rashin taimako daga Allah ba, ba zai kawo tozarci daga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Qala sai ce awalaysa kunta tuhaddithuna, ba kai ne kake ba mu labari ba ya rasulullah, anna sana'ati albayt, cewa za mu zo dakin Ka'aba, fa natufu bihi, kuma mai tawafi. Qala bala, ice ina ga maka haka, fa akhbartuka anna na'tihi al'am tunabaka labari cewa zamu zo bana ne bana ne sai maka zamu je dakin Ka'aba kuma ai wannan dawafi qala sayyisi la ba haka kace ba ya rasulullah qala sayyisi fa innaka atihi wa mutawifun bihi to insha Allah ko lalle kai zaka zo dakin Ka'aba nan kuma zaka yi dawafi a bayan dakin Ka'aba wannan shine abin da ya auku tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da man da Umar dan Khattabi a tambayoyin da ya masa wanda mun sha bayyanawa dai cewa waɗannan tambayoyi ko da shi Umar daga baya ya ji damuwa akan su ba abin da suke nuni banda yadda Balarabe yake da bai saba da munafinci ba abin da ke zuciyarsa zai tambaya wannan shine kawo Umar radiyallahu ta'ala anhu a kuma a dabi'a irin ta sai yadda yake baya barin Abu ya ganshi bai tambaya akan sa ba shi me jawo kaza me jawo kaza musamman fi zahiri ma yabdu lahu cikin zahirin abin da yake bayyana gare shi yace mun kuma lura da kaza ai kaza ne duk abin da muka karanta ne hikimomin nan shi bai hango su ba sai daga baya da aka bayyana masa kuma da Allah madauki ya saukar da cewa fatuhu ne kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da farkon lamari ya gaya masa ai in baka manta ba ni ban ce maka bana ne zamu zo ai wannan tawafi ba ni dai nace na gani a mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne cewa zamu zo dakin Ka'aba zamu yi tawafi tabbas amma mafarkin bai bayyana a mafarkin ba a ce mun bana ne ko badi ba amma da tun da kaga bana bai yi ba to insha Allah ko zai yi za a zo badi kuma za a zo ai insha Allah tun daga shi yanzu mun yi shawara da waɗannan mutane akan cewa badin za a zo ai to bayan wannan sun man talaka Umaru sai Umar ya tafi mutaghayyidan cikin damuwa dai da fishi wannan irin bakin ciki waɗannan mutane da suka kore mu suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dama ta samu da zamu rama mu kaccacala su amma kuma an zo an yarjejeniya da ta hana wannan abu to wannan damuwar ita ce a zuciyar Umar radiyallahu ta'ala an fa ata Abu Bakr sai zo wurin Abu Bakr fa qala lahu kama qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa Abu Bakr irin abin da ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Umar radiyallahu ta'ala anhu yazo wurin Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu fa qala lahu kama qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abu Bakar maganganu na tambaya irin wadancan da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radda alaihi Abu Bakar shi ma ya bashi amsa kama radda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawa irin amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Umar wazada har ya kara masa da cewa fastamsik bi gharzi kaje kai masa da'a kawai kai masa da'a shine mana fastamsik bi gharzi asalan gharz shine abun siddi na jikin dabba wanda idan kana raka mutum kakan kama masa lokacin da zaka ja har ku je inda za ku yi sallama ba shi siddin ba ba kuma ba linzami nake so in ce ba shi sirdi daidai mutum yakan dafa da hannunsa ana tafiya ana dan tattaunawa kana raka mutum shi yana sama kai kana ƙasa to shine abin da yake to abin da suke nufi kuma da shi shine kai ka rike masa wannan domin rikon wannan shine kana bin mutum don haka kai riko da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kai masa da'a ka bi shi sau da kafa cikin dukkan abin da ya zo da shi shine sayyidina Abubakar yake wasiya yake bada umarni ga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace hatta ta muta wallahi kai masa da'a har ka mutu shine kun ga babbar shawarar kenan da Abubakar ya biya Umar radiyallahu ta'ala anhu a wannan wuri sai ce fa wallahi innahu la'ala haqq la'ala alhaqi wallahi akan gaskiya yake Abubakar ne yake gaya Umar cewa wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya yake duk abin da ya faɗa kawai kai shiru ka bi shi shikenan kuma magana ta ƙare wannan ya nuna mana jandama a cikin a cikon riwayar wanda nan bai kawo ba yana ga mana kamar da Ibn Taymiyyah ka mana a darasin Al-Furqan da muka karanta yako yana cewa waɗannan tambayoyi da Sayyidina Umar yayi wa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su yazo yayi wa Sayyidina Abu Bakar kuma irin amsar da Abu Bakar da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Umar irin ta ne Abu Bakar ya bashi ba tare da cewa a lokacin da Umar yake tambayan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yana wurin ba baya wurin amma saboda ainihin yadda alaƙar zuciyar Sayyidina Abu Bakar take dangane da yadda da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da yazo da shi to babu irin wannan tunani duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi shi siddiqi ne take yake gaskatawa ya karba wannan shi ya cancanta masa sunan as-siddiq ma'ana mai yawan gaskatawa wannan tambayoyin kwata kwata ba su zo masa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ayi ya ce a tsaya a tsaya haka Abu Bakar yake shine kuma abin da ya ga Umar yace kaga ka je ka kama wannan mutumin ka bi shi sau da kafa har ka mutu wallahi akan gaskiya yake bayan ya ga masa wancan amsoshi da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga masa shine Ibn Taymiyyah yake cewa kun ga nuna wannan bambanci tsakanin siddiqi da kuma muhaddath koda Umar muhaddath ne yakan samu wani abu na labari a ga masa wani abu kamar da muka tattauna a wancan karo to amma duk da haka siddiqi yafi shi saboda shi siddiqi yana tafiya ne akan zahirin gundarin gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ke nuna mana ba zai yiwu kuma ashe wali ya zama waliyin Allah ba Allah na san sa sai face ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin komai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne kai ma ka ce haka to sai ka zama waliyin Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dama kai hagu yace ga yadda za ai addini ka ce kai ga naka za ka yi daban to babu zancen walitaka abu mai irin wannan dabi'a din to sai yake cewa thumma nazaltu ay thumma nazalat sannan sai ayar fadin Allah subhanahu wataala ta sako inda Allah ke cewa inna fatahna laka fathan mubina lalle mun yi maka budi budi mabayyane budi na nafin cin nasara victory ila akhir suratul fatih har karshen suratul fatih duk akan wannan munasabar aka saukar da ita fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila umar sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ana saukar da wannan aya sai ya aika wa umar ko wannan ya nuna maka kuma mene cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan tambayoyin ba su bata masa rai ba kuma ya sani tambaya ce ta wanda hankalinsa ya tashi saboda kishin addinin musulunci dan me zai samu wannan kaskanci ba tambaya ce ta mara kunya ba ba tambaya ce ta me sanya saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa dan ya nutsar da shi ya kwantar da hankalinsa sai ya aika a ga ya Umar gashi Allah ya saukar da cewa ai mun ma baka budi gashi fa ba ai komai ba ba ai yakin ba ba a shiga makan ba ba ai umarar ba amma Allah madauki ya kira shi inna fatahna laka fathan mubina to kaga magana ta kare ashe kenan wannan ya nuna wannan sulhun da aka yi na Hudaybiya da yarjejeniyar da aka yi da tattaunawar da aka yi za a yi kaza baɗi amma bana ba za a yi ba wannan koda a idan mutane irin yadda Umar ya gani da shi da sauran sahabbai koda a idansu ba cin nasara ba ne faduwa ce kafirai ne suka yi sama da muminai koda a zahiri ya bayyana haka to a hakikani ba haka bane Allah ya bi abinda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya yadda da shi a wannan yarjejeniya kuma ya kira abinda aka yi din fatuhu saboda me saboda a gama gamsuwa da cewa manzan Allah fa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki ba zai dora shi akan turbar da take ba daidai ba duk abin da yayi kuma Allah zai gaskata masa yadda da shi ya ce masa eh wannan abin da aka yi din daidai ne musamman annabi sallallahu alaihi wasallama ya dubi sakamakon da ke cikin wannan sulhu saboda shi hangensa ba irin na kowa da kowa ba ne mun fahimci wannan insha Allah sai Allah madauki ya tabbatar masa cewa wannan lalle mun maka budi budin kuma mabayyane sai aika a gaya Umar fa aqra'ahu iyyahu sai karanta masa wannan ayoyi da aka saukar na suratul fath fa qala sai Umar ya ce ya rasulullah ya manzon Allah aw fathun hu yanzu wannan fathu ne ashe qala na'am sai ce kwarai kuwa wannan fathu ne fatabat nafsuhu wa raja'a shikenan sai ransa yayi dadi shine tabat nafsuhu duk abin da da yake samu a zuciyarsa na damuwa gaba ɗaya sai ya tafi wa raja'a ya fasa ya dawo daga wancan tunani da ya fara na jin damuwa da kuma tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗancan tambayoyi mun fahimci abu insha Allah yace thumma nadima umaru ala ma farata minhu nadman shadida sannan sai umar radiyallahu ta'ala anhu yayi nadama bisa abin nan da ya fito daga bakin sa na tambayoyin nan da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana sahabban nan ba ma'asumai bane duk da cewa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna masa cewa zunubi yayi ba da ya nuna masa zunubi yayi da ya fidda shi daga cikin waɗanda za su zo badin sai kamar ina ambata mana wannan ku lura da shi sosai magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai da ma ban ce maka bana za mu zo ba kuma badi insha Allah za ka zo bai ma ce wai za mu zo ba sai yace kai Umar badi za ka zo maka kuma za ka yi dawafi a ɗakin Ka'aba inda Umar tambayoyin nan da yayi za a dauke su rashin kunya ce saba wa annabi ne ridda ce fita daga addinin musulunci za a ce badi zai zo ya dawafi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sa shi a cikin waɗanda za su zo badi kuma su yi dawafi ba to gashi kuma har yasa aje a kira shi a karanto masa waɗannan ayoyi na suratul fati kuma ya gamsu shikenan magana ta kare to bayan magana ta kare yayi nadama shi Umar yayi nadama sai kai me kai ne hannayo annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan tambayoyi waɗanda yake akwai kamar tizye a ciki da suke nuna kamar akwai kokonto shine yayi nadama qala Umar har Umar din radiyallahu ta'ala anhu yake cewa fa amiltu lidhalika a'malan sai ce wallahi sai da nayi aiki domin wannan abun da na aikata din nan sai da nayi ayyuka domin wannan me yake nufi ai me yake nufi da wannan ma'ana gashi ya ƙara bayani sai maziltu atasaddaqu yace wallahi ban goshe ba ina sadaka ina tadu bada sadakar dukiyata wa asumu ina azumi wa usalli ina sallah wa a'tiqu min alladhi sana'tu yawma idh saboda abin nan da na aikata na tambayoyin nan na tsiye da ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kage shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki abun a matsayin zunubi ba amma shi saboda tsoron sa ga Allah subhanahu wataala da takawarsa da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yaga cewa kai bai kamata in yi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayoyin ba kuma har yayi nadama ayyukan sa salihai ya mika su kaffara domin wannan abin da ya aikata kun gane wannan in ba mutumin kirki ba zai wannan abin amma sai kaga wasu suna hangen zahirin kissan nan a ce to ba gashi ku duba ku gani ku ga irin rashin kunya da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna wato bacin Umar ko bacin sauran sahabbai a radiyallahu ta'ala anhu wannan kuma ba kallo ne na adalci ba kallo ne na zalunci musamman kowa ya san menene sakamakon karshe na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dangane da a wato sakamakon shiga aljanna wanda a cikin wannan sura din an bayyana ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kamar yadda muka karanta a baya cewa Allah ya saukar da wannan ayoyi na suratul fati a cikin su kuma yake fadin cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba haka ya ba su wannan budi yayi musu kuma tattalin aljanna ya yadda da su ko sun aikata waɗannan abubuwa din ashe ya nuna kenan wannan abun da aka aikata ba zunubi bane da ya cancanta a wani abu amma idan mutum yayi abin da a matsayinsa ba haka ya kamata yayi ba to saboda girmama Allah saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bari in yi kaffara ya dora ma kansa kaffara domin kawai ya ji cewa wannan abu yayi abin da bai dace ba kuma shi da kansa tsakaninsa da Allah ya gyara wannan abu yayi kaffara Allah ya karbi ayyukan waɗannan bayin Allah ya hada mu da su a aljanna yace don me makhafata kalamin ladhi takallamtu bihi dan tsoron maganan nan tawa da nayi da wato da na fito da ita nayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta rajautu an yakuna khaira kai sai da nayi fatan cewa lalle insha Allah alheri ya auhu ma'ana abincin da na aikata wannan ayyukan sun warware shi mun fahimci wannan to wannan ya kawo mana a ƙasa yake cewa unzur li tafsili hadhihi alghazwa in kana so ka je bayanan wannan yakin daki daki ka je gashi nan da kuma sulhu hudaybiya a fatuhul bari ma'ana sharhi sahih al-bukhari ga shafuka nan da kuma sahih al-bukhari kansa da sahih muslim da ibnu hisham zadul ma'ad da dai sauran littafai da yawa ko da bai kawo su ba da yawa sun ruwaito wannan wato kissa ta sulhun hudaybiya da kuma abin da ya auku a cikin ta wannan a dunkule shine karshen abin da ya auku a sulhun hudaybiya to bayan nan sai kawo mana a matsalar waɗanda suke makka daga cikin mu'minai ba su samu hijira ba wannan dama suna da suna sunansu min al-asma'i shar'iyya shine al-mustad'afin ba al-mustad'ifin bane al-mustad'afin waɗanda aka raunanar da su aka hana su yin hijira kusan lokacin da aka yi hijira su quraishawa kafirai a lokacin nan sun yi kokarin su hana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin hijira wato su fita daga makka su tafi madina an hana su da dukiyarsu an hana su da ransu da ƴaƴansu wasu daga ciki sun raunana sun kasa tafiya to daga cikin su mas'alar su ta warware bayan an yi wannan sulhu shine abin da zai ambata mana yanzu yace walamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila almadina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma madina watma'anna biha yana tso a cikin ta in falata rajulun min almuslimin wani mutum daga cikin musulmi ya kufce shine in falata ya kufto tunda dama can an tsare su ne an hana su hijira to sai kubuce ya kufto shine mana in falata mimman kana yu'azzabu fi makkata daga cikin waɗanda ake ma'azaba a makka wannan mutumin shine yace wa huwa abu basir shine abu basir sunansa abu basir rajulun min thaqifa mutum ne daga cikin kabilar thaqif halifin li quraish ko halifun li quraish yana cikin masu alƙawarin yarjejeniya da quraishawa fa arsalu fi talabihi rajulaini to wannan Abu Basir yana da wata kissa ita ce zamu ji yanzu Abu Basir an tsare shi a Makka an hana shi fitowa sai ya samu dama ya kufce ya taho Madina kaga hijirarsa shi sai yanzu ya samu damar yin ta to ku Qurayshawa sai kuka turo wasu mutum biyu tunda an yi yarjejeniya duk wanda ya baro Makka ya taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za a yi masa a mai wanda kuma ya taho daga cikin musulmi ya komo maka ba za a mai da shi ba ai an yarda da haka to kai Abu Basir sai ka fito sai ka gudo Madina Qurayshawa suka turo mutum biyu su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a basu Abu Basir wa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ahdu alladhi ja'alta lana ina alqawlin da ka bamu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata magana fa dafa'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ila ar-rajulaini ya dauki Abu Basir yace gashi nan ku tafi da shi ku ga cika alƙawari gashi mu'mini kafirai sun zo su kwace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh gashi ku tafi da shi saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari baya saba alƙawarin sa ba karamin mutum bane shi babban mutum ne to me ya faru fa kharaja bihi to amma Abu Basir din Abu Basir wani abu ne daban za mu ji me ya auku suka fita da shi hatta balaga dhul hulaifa har sai suka je dhul hulaifa dhul hulaifa inda ake miƙa inda miƙaci yake ko na mutanen Madina ga duk mutumin da zai tafi Makka zai umara sai ya tsaya nan yayi ihrami ya shiga halin ihrami fa nazalu sai suka sauka suka yi zango ya'kuluna min tamrin lahum suna cin wani dabino nasu inda dama shine babban abinci fa qala abu basir sai abu basir yace li ahadir rajulaini yace wa daya daga cikin mutanen biyu wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyidan ce kai wani wallahi takobin nan naka da kyau yake ai ko wannan takobi naka wallahi kikkiawa ne fastallahu al-akharu sai dayan ya zaro nasa faƙala sai ce ajal wallahi kuwa wallahi innahu la jayyidu ma'ana mutumin sai fito da takobin ce ai wallahi ko takobin nan mai kyau ne ya fito da shi daga zimdinsa da kufansa sai ce laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu ai na gwada shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na yi amfani da shi kuma ya yi min aiki faƙala Abu Basir sai Abu Basir ya ce arini anzur ilai ba ni in gani mana fa amkanahu minhu sai ku yi miƙa masa takobi na zuwa hannun Abu Basir fa darabahu hatta barada taren nan ya sare shi ya mutu har sai da jikin sa ya sanye ya daina motsi shine ma'ana barada take a gurin ya sare shi ya kashe shi to wannan menene wannan warwar alƙawari amma ba fa daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ba shi warwar alƙawari ba wannan namiji ne yayin bajinta dan ya ceci kansa yawa wa fil akhar yace a dangane da ɗayan kuwa ma'ana kai ya buga ya sare ɗayan shi ma a ya farra wa farra kai wa farra al akhar kun gano shi sosai ba wa farra al akhar ɗayan ko ya gudu ba su bi bane Abu Basir ya kashe ɗaya ina ɗayan sai ɗayan ya gudu hatta atal madinata to bai gaba ya hanyar maka ba sai dawo madina fa dakhala al masjid ya'du ya shigo masallaci da gudu ku duba ku ga kuma wannan me nuna maka yana nuna maka cewa wallahi babu mutumin da zai alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ya samu saba alƙawari a gunsa in wani ne wanda yake sa ran za a zo a saba masa alƙawari ai sai kiyasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan Abu Basir ne yace tunda shi wannan yayi min haka to in na koma ma duk taruwa za su yi a kaina amma ya yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya bada umarnin ai wannan saba alƙawarin ba da haka kuma sai koma yana gudu ma yana neman kariya a gun musulmi da gudu ya shigo cikin masallaci yana faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hina ra'ahu yayin da ya ganshi laqad ra'a hadha dhu'ran yace kai wannan mutumi lalle ya ga abin da ya firgita shi ya ga razani shine dhu'r dhu'r shine abun tsoro ko me ya biyo wannan to babban abu ne da yake tsorata shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da kallon idan sai yace wannan a firgice yake ai ko lalle a firgice yake falamman taha ila annabi sallallahu alaihi wasallam duba bai hakura ma a masallacin sai da zo har gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya buya a bayan sa qala sai yace qutila sahibi aboki na da muka fita nan mu biyu an kashe shi wa inni la maqtul ni ma kashe ni zai faja'a abu basir abu basir yazo wa qala sai yace ya nabi allah qad wallahi awfa allah dhimmataka wallahi allah ya cika maka alƙawarin ka baka warware alƙawari ba ba ruwanka qad radattani ilaihim yadda akai zaka maida ni gun su ka maida ni ba laifin ka bane thumma anjani allah minhum allah ne tsere da ni daga hannun su qala rasulullah sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama yace wailu ummi kai san uwarsa shiwa shi Abu Basir wannan kalma ce ɗan uwar kalman nan da muke ji taribat ya daka ko taribat ya minuka ana faɗin ta wala yuqsadu haqiqatu ma'anaha kalma ce ta zammi walakin tustamalu fil madhi asalin ta suka ne kamar ce kai san wannan amma kuma yabo ne shi yasa har yake cewa mis'ara harbin law kana lahu ahad wannan mai iya tada yaki ne da a ce yana da wasu mutane tare da shi ma'ana da wasu mutane tare da shi wannan gwarzo ne zai iya tada yaki ma'ana zai iya rura wutar yaki shine mis'ara harbin mun fahimci abin daga tasiri shine rura wuta shi yasa itan da ake bin nan gyara gaushi da shi ana sa masa wannan suna din ma'ana ana mis'ar shine mis'arin nari wato icen da za a sa a cikin wuta ko wani karfe kai wanda za a sa misali a gidan biredi ba ana sa wani abu da gaushi saboda ya kara ruruwa ba to wannan mis'ar ake kiransa to nan kun ga wannan shi ya zama mis'ara harbin mai rura wutar yaki laukana ma'ahu ahad ai laukana lahu ahad da ma a ce ma'ana kai da a ce yana da wasu da za su taimaka masa to anan falam ma sami'a dhalika yayin da Abu Basir ya ji wannan arafa annahu sayarudduhu ilayhi sai ya san cewa lalle sake mai da shi za'ai sake mai da shi maka za'ai fa kharaja sai ya gudu sai ya fita ya gudu daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu hatta ata sifal bahr har sai da yaje gabar teku can kenan wajen abin nan juhufa wayanfalitu minhum to can kuma da yaje gabar teku sai aka samu Abu Jandal ibn Suhail na farkon nan da aka mai da shi in ba ku manta ba dan gidan Suhail ibn Amr ba an mai da shi ba shi ma tun a Hudaybiya to shi ma in falata minhum shi ma sai tsira ya kubuto daga wurin Quraishawa falahika bi Abi Basir sai yazo ya hadu da Abu Basir ya ji labarin Abu Basir ga abin da ya faru kage dai ba dawowa ne da asuba ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka alƙawarin sa amma su suka gudu faj'ala la yakhruju min quraishin rajulun qad aslama illa lahiqa bi abi basir shigenan abu basir sai ya bude wata tawaga sai ya zama kai duk wani mutumi da ya gudo daga gun quraishawa bayan ya musulunta yana tsoron in yazo madina annabi sallallahu alaihi wasallam zai mai da shi makka sai suka tafi gun abu basir suka yi tawaga suka buye a can to me ya faru yace hatta jama'at minhum isaba har sai da aka samu wani gungu na jama'a suka zo suka hadu suka yi wata kungiya ta gudaddu waɗanda suka gudo daga Qurayshawa amma suna tsoron su je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gudun kada ya dawo da su to yace fa wallahi ma yasma'una bi'irin kharajat li quraish ba za su ji labarin wani ayari na Qurayshawa ba ila sham wanda zai tafi sham illa ataradu laha sai sun je sun tsare shi suna jin labarin cewa ga wasu Qurayshawa za su tafi sham sai su je su tare waɗannan ayari na Qurayshawa faqataluhum su kashe su wa akhadhu amwalahum kuma su kwace dukiyar to wani sabon hukunci kenan to shine a lokacin nan fa arsalat قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم سي قريشا suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunashiduhu Allah warrahima sune masa wato magiya da Allah da kuma zumuncin dake tsakanin su illa arsala a riwayar da take rubuce illa ne ba lamma arsala nan amma lamma din ma ba matsala lamma ma'ana in harbe lamma nan yar uwan lamce mun gane ma'ana suna sai suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa magiya dan Allah dan kuma zumuncin dake tsakanin mu to ka aika waɗannan su dawo faman atahu fa huwa amin ce duk wanda yazo masa to yana cikin amintacce fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim annabi sallallahu alaihi wasallam aika zuwa gare su fa qadimu alaihi almadina ma'ana suka aika masa su waɗancan abin nan cewa a kyale sun bari shikenan a daina wannan tashin hankali duk wanda ya zo masa shikenan an kyale su Abu Basir din su dawo Madina an kyale su kaga dai rauni ya tabbata ga Qurayshawa ko bai tabbata ba an ci nasara a kansu to shine wannan ƙarshen abubuwan da suka gudana kenan dangane da wannan to a can ƙasa ya kawo mana yauwa sai ya kawo mana cewa waɗannan kissoshi duk za mu same su a waɗancan masajir da ya ambata wannan kissa ta Abu Basir suna daga cikin kissoshi da a zamanin yanzu masu irin hanyoyin su koma bayan gari suna kashe mutane da sunan taimakon addini da makamancin irin waɗannan abubuwa na rikici sukan kafa hujjawai da wannan a matsayin shubuha malamai kuma suna musu raddi cewa ai duk wannan abin da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yuqirrahum alaihi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kuma bai tabbatar da su akan abin nan da suka yi ba to ba za a iya kafa hujja da shi ba ba a hujja da abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kuma abin da bai yadda da shi ba Allah ya kyauta islamu abtalin min quraish sai musuluntar wasu zarata daga cikin quraishawa manyan mutane daga cikin Qurayshawa kuma gwaraza sune abtal yace wa fi sanati sab'in min al-hijra a shekara ta bakwai ta hijira ba'da hadha sulhi bayan an yi wannan sulhu aslama amr ibn al-as wa khalid ibn al-walid wa uthman ibn talha wannan manyan mutane guda uku da amr ibn al-as da Khalid ibn al-Walid da Uthman ibn Talha sai suka musulunta da kashin kansu walamma hadaru inda annabi sallallahu alaihi wasallam qala yayin da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta kaga sun baro maka kenan fa suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan abinda suka yi ba a kiransa me ba a kiransa hijira domin la hijrata ba'dal fath tunda an dauki kuma fathun nan shine sulhul hudaybiya mun gane wannan wasu malamai su ce a'a wanda babu a dai ba a itibarin hijirarsa bayan fathu suna tafi shine fathu makka wanda aka yi bayan shekara da ta zagayo wallahu a'lam to waɗannan mutane dai da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai shi inna makkata qad alqat ilaina afladha kabidha kai lalle maka kuwa ta je ho mana ƴaƴan cikinta da take ji da su faladhat kabid in mutum yace faladhat kabid kamar yace dan cikin sa na hakika wanda kake ji da shi danka musamman mutane suna fadin wannan in Allah ya bawa mutum da dan da yake ji da shi ko dan fari da yake ma da shi yana alfahari da shi to shine faladhat kabidhi mun fahimci wannan to shine yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ko maka ta aiko mana ta je ho mana mafi tsadar ƴaƴanta da take ji da su waɗannan mutane duba fa Khalid ibn al-Walid wanda shi ya sabbaba abin da ya sabbaba a yakin Uhud har aka ci kusan a ce aka yi wa musulmi mummunan ta'adi wanda za a iya cewa kamar faduwa ce ga musulmi duk da sakamakon nasa ba faduwa ba ce to wannan shine karshen wannan marhala ta biyu ta rayuwar Madina anan ta kare a cikin wannan sira da wannan bawan Allah ya rubuta mana a wannan littafi inda za mu je shine al-marhalatu thaniya zango na biyu a rayuwar Madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba wannan marhalar ta farko din ta koma can duk da na san mun manta ana wasu littafin shafi na 205 inda yace al-marhalatu al-ula bina'u mujtama'in jadid ginin sabuwar al'umma a Madina tun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan zaman da yayi a Quba ba ya shigo gari ba bayan sati biyu to tun daga nan ita ce marhala ta farko ta rayuwar Madina ita ce muke karantawa tun wancan lokaci ban sani ko na sa tarihi tun 27 ga watan 7 amma wace shekara ce na manta ina jin zai kai shekara biyu da suka gabata ko dai da wani abu yau mun ga wurin al-marhalatu al-ula bina'u mujtama'in jadid tun daga nan da muka faro to sai yau aka gama wannan magana da ta shafi rayuwar makka ai rayuwar madina sabuwar rayuwa ta madina da jihadin da aka yi da da'awar da aka yi yanzu za mu ji kuma wani sabon development din da ya shigo a rayuwar wato wani ci gaban wani abin da ya biyo bayan wato wannan lamari za mu ji mukataba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da ya aika wa sarakuna rubutun takarda kun ga karfi yazo za a aika wa sarakunan kasashe cewa to ku zo ku musulunta karfi yazo ko bai zo ba to a wannan marhalar za mu ji shi yanzu can a kasa mun lura wata magana yayi akan sabanin da malamai suka yi wajen tantance shekarar da waɗannan mutane daga cikin sahabbai suka musulunta ya ce mafi yawan littafan sunaye na mazajin wato hadisai sun bayyana cewa a shekara ta 8 ne wannan mutane suka musulunta bayan fathu da Amr ibn al-As da Khalid ibn Walid da Uthman ibn Talha shi kuma malam ya kwalkwale cewa gaskiya in an bi diddigi a shekara ta 7 ne ba a shekara ta 8 ba ya kawo ce qissatu islami Amr ibn al-As inda Najashi ma'rufa in ba ku manta ba kissar zuwan musulmi Habasha a cikin ta ai lokacin da Amr ibn al-As su Qurayshawa suka tura shi ya je ya hana Najashi karbar musulmi ai sakamakon abin da ya faru bayan Ja'far ibn Abi Talib da shi da wanda suke tare da shi sun yi bayanin manufar su in ba ku manta wannan abin da muka karanta a baya ba ai bayan nan ya tabbata cewa Amr ibn al-As tun a can ya musulunta kuma kaga wannan lokacin ba a wannan ba kafin lalle kafin sulhun hudaybiya ne akai wannan abu da haka shi yasa yake cewa ba a shekara ta 8 bane kamar da malaman sira suke ambatawa a shekara ta 7 ne sannan yace wa hakanin Khalid wa Talha Uthman bin Talha yake nufi ba Talha ba tunda shi ambata ana Talha ibn Ubaidillah tuntuni suka musulunta hina raja'a Amr ibn al-As min al-Habasha shi kuma wannan yayin da Amr ibn al-As ya dawo daga Habasha ne فإنه بعد الرجوع قصد المدينة فلقياه في الطريق ومنكو شي باين داو وسا سن هادو أهنيا دينو في مدينة وحضر الثلاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا سوء كنن كما سكا دوغون النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين يسي وهذا يقتضي أنهم أسلموا في سنة 70 وأنن كوينة نونك ينن أشيكارة تبقوا إني سكا مسلمين باشيكارة تتقصبا wannan dai magana ce ta tarihi da tantance wace shekara ce waɗannan sahabbai suka musulunta to muje almarhalatu thaniya marhalata biyu ta rayuwar madina taurun jadid sabon faifai sabon ci gaba an ce taur ci gaba ake nufi wani ninkin bayan an ninke wata rayuwar to wani faifan da aka saki budewa ko wani shafi yace inna sulhul hudaybiyya كان بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين. للي وانا سلوه نهو ديبية بودة وانا سابن بيبيني على يور مسلم تيد مسلمين. فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام. دومنكوا قريشا سوني كالفن دي فكون ني كالفي سوني كالفن كمدا يفكون ني إنادي كنغريوا sune karfin da yafi kowanne wato tsananin adawa da gaba shine aladdu mai tsananin husuma da gaba wajen gaba da musulunci wa bin sihabiha an maidanil harbi ila rihabil amni wassalam to tunda ko suka janye jiki shine in sihabin da suka yi daga fagen yaki zuwa wato farfajiyar aminci da zaman lafiya to tun daga nan kuma in kasara aqwa janahin to fiffike mafi karfi ya kare kenan min ajni hatil ahzab althalatha daga cikin fiffike gudna wato rundunonin nan guda uku ba rundunoni ne guda uku suka tattaru zasu yaki musulunci ba da musulmi da suwa da quraishawa da ghatafan da kuma yahudawa to yanzu bangaren da yafi kowanne karfi a wannan wato hadakar ta waɗannan bangarori guda uku ya rushe ya karye ya zuguje ya lalace saura guda biyu ko Ghatafan da kuma Yahudu to sai ce wallan ma kanat quraish mumathilatan lilwathaniyya tunda kuwa su quraishawa su suke wakiltar su ne representatives su ne wakilai na bautar gunki gaba daya shine wathaniyya bautar wani abu ma wanda ba Allah ba baki daya wa za'imatuhum kuma ita ce shugaban su fi rubu'i jaziratil arab a fadin kasashen larabawa baki daya in khafadat hiddatu mashairil wathaniyin shikenan abinda wato gafin abinda su masu bautar gumaka suke ji na ji da kansu shikenan sai ya fadi yayi kasa yayi rauni ya zama tun daga jagoran su ta fadi to shikenan dole su ma sun fadi bautar gunki ta fadi وانهارت نزعاتها العدائيه ونن ابن فزغر تا غابا da take zuciyar su ita ma sai ta ruguje ila haddin kabir ta fadi zuwa wani haddi dai mai girma ma'ana da yawa daga cikin karfin zuciyar da suke da shi na gaba da musulunci to yanzu ya fadi yayi kasa walidhalika la nara li ghatafana istifzazan kabira yace don haka ba ma ganin su kabilan ghatafan bangare na biyu kenan tunda dama bangare uku ne muka ambata ko da quraishawa Ghatafan da yahudu to tunda waɗancan mutanen makka sun kare a cikin larabawa saurawa masu bautar gunki saura Ghatafan to Ghatafan su ma bamu zuga wani istifzazi daga wurin su ba wani tsokana shine istifzazi wata tsokana da za su kawo babba ba'da hadhihi alhudna tunda aka yi wannan wato yarjejeniya ta zaman lafiya wa jullu ma jaa minhum mafi yawan ma abin da yazo daga gare su inna ma jaa min qibali igra'il yahudi abinda aka samu daga baya kawai a gun Ghatafan shine kawai zuwa su ziga yahudawa su ce su tashi su kara wani bore amma ba dai daga wurin su 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 aika wata tawaga ko a zo madina ko a tada hankali ko ai wani abu ba kuna fahimtar zancan insha Allah ana fahimta amma yahudu amma su yahudawa to mun ji an gama da biyu saura daya suka yahudawa fakanu qad ja'alu khaybara ko ba'da jala'ihim an yathriba wakran lid-dass wat-ta'amuri tunda aka kore su daga yathriba wato daga madina su Yahudawa to sun dauki garin Khaibar garin Khaibar yana nan har yanzu kamar da na ambata mana kilomita 165 daga Madina yana nan har yanzu da wannan sunan in kai wato arewacin Madina kai hanyar Tabuka yana nan to sai suka dauke shi nan ne wato matattarar su shine wakar an ce wakar kaman gidan tsuntsu mun muke ce masa da Hausa sheka ko yawa nan ne shekar da suka samu suka buya domin su rika yin dassi suna cushe na makirsi wata amuru da kuma kullakullan su ne yadda za a cutar da musulunci wa kanat shayatinuhum tabidu hunaka wa tafruhu shedanun su a can suke kwai a can suke yankeshewa wannan yadda yake a Hausa haka yake a Larabci yawa ba sai an fasara ba aka ce can wane yake kwai yake kyankeshewa ma'ana can yake fitsarar sai abin da ya ga dama wato ajiju naral fitna can suke rura wutar fitina wato ghri al'araba suke ziga larabawan kauye ad-daribati al-daribata hawla al-madina masu zama a kewayen madina wato bayyitu kuma suke kullakulla cikin dare lil qada'i ala nabi wal muslimin dan su gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma muslimi aw li ilhaqil khasa'ir ko kuma su haifar da wata hasara alfadiha mumuna bihim ga su muslimi walidhalika kana awwal iqdamin hasim min annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadha sulhi huwa shannul harbil fasilati ala hadha alwakri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dawowarsa daga sulhun Hudaybiya sai ga ba wani abu da za a yi illa a je a samu wannan shekar da waɗannan mutane suka samu suka tattara a gurin da za su rika kullakulle to a je a yi maganin ta a gama da ita wace Khaibar kenan jin kun ga shi yasa yakin Khaibar ya zama a shekara ta 7 aka yi shi kun gane fikirar yadda tasalsulin tunanin yake ana gamawa da gefen Qurayshawa yanzu tunda an yi sulhu da su shekara 10 ba yaki kage kenan gefen su an amince masa to yanzu sauran rukuni na uku tunda rukuni na biyu shi ma yayi rauni Ghatafan sauran Yahudawa Yahudawa sun tattara a Khaibar to aje a gama da Khaibar lokaci guda a kare shikenan sai ya zama gaba ɗaya aljaziratul arabiya babu inda wani musulmi ke ta samu ta da hankali za a samu nutsuwa a yada musulunci kuma yadda ya kamata to shine abin da yake nufi sai yake cewa ina ne ba'da hadha sulhi ko yace huwa shannul harbi shine a wa akai hari shine shannul harbi ai wajin wo alfasila mai rabewa tsakani da musulmi da kafirai ala hadha alwakri akai wannan wato shekar da suka buya a cikin ta thumma inna hadhihi almarhala to wannan mataki ko wannan matsayi ko wannan zango allati bada'at ba'da sulhi wanda ta fara bayan wannan sulhu na Hudaybiya a atatil muslimina fursatan kabira tabe wa musulmi dama babba li nashri da'watil islamiyya dan yada da'awar musulunci wa iblagiha da kuma isar da ita inda bata isa ba da ai kun ga tunda an samu nutsuwa me za a yi kuma sai da'awa sai a ta kai tallan musulunci wurare domin mutane su karbi addinin musulunci domin manufar wannan rayuwa fa dama shine ai wannan da'awa din a ilmantar da mutane addini a ja hankalin su zo su yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma su yadda da cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah Allah domin wannan ya aiko annabawa baki daya ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kawai dan ya kafa gwamnati ba ba aiko shi domin kawai a ce shine shugaba a wani gari ba a'a an aiko shi ne domin ya kira mutane su bautawa Allah shi kadai sakonsa kenan da haka duk abin da za a yi don ya taimaka ma wannan ne jihadi ana yin sa ne dama don ya taimaka ma wannan don a samu zaman lafiya a tura wata barazana da za ta hana isar da sakon musulunci domin a isar da shi inda ya kamata to sai sai wa qad tadha'afa nashatul muslimin fi hadha almajal wato kokarin musulmi a wannan fage ya ribanya ya ninka wajen su yi da'awa wa baraza nashatuhum musamman kuma wannan activeness nasu shine abin da ake mai nishat wato abubuwan da suke aikatawa na ayyukan da'awa ya bayyana fi hadha alwajhi ta wannan fuska ala nashatihim alaskari akan ya fita yayi fice fiye da wato kokarin da suke na bangaren yaki ma'ana a yanzu a wannan mataki da zamu ji harkar yaki tayi baya baya harkar da'awa ta yiwo gaba gaba shine abin da yake so mu fahimta to sai ki cewa walidhalika nara shi yasa muke gani ma'ana ra'ayin mu ne shine nara ba gani bane ra'ashi basari am qalbiyya ba basariya ba shi yasa ra'ayin mu shine inji shi mai littafin an nuqassima hadhihi almarhala ila qismain abinda nake gani shine in raba wannan zango na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kashi biyu tunda kun san ma'anar sira fa shine me me yasa ake cewa siratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba a cewa siratu abubakar siratu umar domin duk da cewa ana fada a larabci ba wai a larabci ba daidai bane amma a istilahin tarihi daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar khalifofi a tarihi ake sa su amma rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiranta sira saboda me ita rayuwa ce da komai a cikin ta darasi ne mun gane wannan shi yasa to duk abin da ya aikata da na yaki da na zaman lafiya da na da'awa da na komai dukkan su sira ce ta rayuwarsa tarihi rayuwarsa ne amma kuma anan ake daukar darussan addinin baki ɗaya da zai gina mana mu ma me zamu yi yawa to shi yasa yace sai mu kasa wannan zango da zamu zo mu shiga kashi biyu kashi na farko annashatu fi majalid da'awa ayyukan da aka yi bangaren da'awa au mukatabatul muluki wal umara rubutun da yake ne mukataba ya rubuta su rubuto mufa'ala shi yasa ya sashi a wannan tsari saboda ya rubuta su masu rubuto rubutawa sarakunan kafirai kasashen kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu takadda cewa kai sarki wane ga takadda ni manzo ne na Allah Allah ya aiko ni in gaya muku cewa ku musulunta in ba haka ba kaskanci zai same ku kaga da me yasa ba yi wannan ba saboda ba dama amma yanzu karfi ya samu tunda waɗanda za su zo amfani da su a cikin gida a kasashen larabawa a rugu za su to yanzu gashi an yi sulhun shekara 10 su kuma an amince ba za su warware wannan sulhun ba kuga ba irin yahudawa fa an sa ana samu agun larabawa amma ba kamar yadda ba yahuda yake da saba alƙawari ba amma larabawa da yayi wannan na shekara 10 da su kunga ya saki jikin cewa insha Allah ba za su wani abu na warwarewa ba tunda a baya duk da yake da baya an samu inda yahudawa suka zuga su suka warware to muje abu na biyu shine annashatul askari abubuwa kuma da suka shafi harkar sojanci da yaƙe yaƙe to shi ma an yi shi din amma wannan yana da yafi bayyana kuru-kuru a cikin wannan zango da zamu shiga yace wa qabla an nutabi an nashat al askari fi hadhihi al marhala amma ni aidi nake gani inji malamin kafin mu ci gaba shine nutabi'a kafin mu ci gaba tunda har yanzu zancen da ya gabata akan harkokin soja ne da yaki to kafin mu dora mu ci gaba da wannan bangaren yaki din na tanawulu mawdu'a mukatabati al muluki wal umara abinda zamu tattauna akai yanzu shine rubutun da ko wasiqun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa sarakuna da kuma shugabannin bangarori daban-daban na kasashen kafirai iz ad-da'watul islamiyya domin kuwa da'awar musulunci hiyal muqaddimatu taban a tabi'ance ita ce a gaba ita za a fara gabatarwa tunda an sami damar da za a yi bal zalika huwa al-hadafu alladhi ana lahu al-muslimun kai ba ma haka ba ai wannan shine sababin da ita ce manufar da saboda ita musulmi har suka sha wahala domin da ba a taba su ba da ba a yi zancen yaki ba taba su da aka yi da kokarin a hana su tafi da wannan da'awa shi ya jawo har aka yi jihadi ba dan haka ba da ba a taba su ba asali da'awa kawai za a ci gaba domin ashe kenan asalin aikin mai wa'azi shine da'awan wani abu daban zai iya shigowa ne ya canza wannan sairin ya zama ba shine asali ba bayan saboda kawai an tsokane shi shi yasa zai tsaya ya tabbatar da cewa a'a yana nan yana da karfin sa domin ya samu damar yada da'awa da fatan mun gane amma asali in babu tashin hankali to wajibin mutum shine da'awan nan da ilmantarwa da karantarwa minal masaibi wal alam ma'anuhu minal masaibi wal alam wannan shine hadafi na abinda suka dandane shi na wato musibu da kuma wato radadi iri-iri da ciwo da ya same su wal hurubi da kuma yaƙe-yaƙe wal fitan da fitinu daban-daban wal qala'iq wal qalaqil da kuma abubuwan damuwa wal ittirabati da rashin nutsuwa da aka samu a baya to sabon matashiya kuma ga lokaci dole sai mu tsaya nan ko insha Allah sai zama abinda zamu fara ji rubuce-rubucen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasiqun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya aikawa sarakuna ya fara ba mu labarin Najashi da abin da aka rubuta masa da kuma al-Muqawqis sarkin Misra a lokacin da kuma Kisra sarkin Farisa Iran me aka yi me aka aika sannan kuma sarkin Rumawa Byzantine suma me aka aika musu sai al-Munzir ibn Sari duk ga sunan rubuce-rubuce da wasiqu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta su za mu zo mu ji na da'awa wanda ya aika wa sarakuna cewa su zo su musulunta su kama addinin musulunci ya tabbatar kuma da cewa shi manzo ne Allah ne ya aiko shi domin abautawa Allah shi kadai kuma abi shi wajibi a matsayin sa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu tsaya nan insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi Allah ya kara mana fahimtar sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darussan da ke cikin ta Allah ya sa mu yi kokarin kamanta abin da muke karantawa a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin muna addu'a har yanzu Allah subhanahu wataala ya yassare mana zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya kwantar da hankalin wannan kasa ta mu abubuwan damuwa da suke aukuwa a bangarorin wannan kasa ta mu jihohin Borno jihar Yobe da jihar Adamawa muna fata muna roƙon Allah madaukaki ya tausaya wannan al'umma al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya cire wannan damuwa kashe-kashen nan da ake yi ƴaƴan musulmi ba su sani ba ba su san me ya faru ba ba su ma balaga ba ba za su iya komai ba a shiga makaranta a kashe su masu waɗannan ayyuka muna roƙon Allah madaukaki ko su wane ne Allah tona musu asiri Allah subhanahu wataala kuma ya yaƙe su da makamansu Allah ya sa sabani a tsakanin su su yaƙi junan su makaman su lalace Allah ya sa musulmi su zauna lafiya a wannan ƙasa kaskancin da muke ciki kuma Allah ya daga mana shi Allah ya kautar da shi Allah ya ba mu buwaya da tabbata kuma akan hanyar wannan addini na la ilaha illallah muhammadur rasulullah ila akhiri hayatina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka